وابن يسار وابن كعب المسيد وكل سيد ابن عمر أي أسيد أبو بسيل السدكي مكبر وابن أبي الأشأس نون سجر ذات الشيخ حياء وبشر da abin da za a faɗa daga nan ya keɓanta ne da Buhari ya keɓanta da Buhari tun daga nan abin da ya ƙasa wato kulli ma ya ce da duka abin da yake ya zo ya da shi wanda yake muwaffi mai cikawa wato zai cika duk baki dan abin da ya zo a Buhari nan gaba wannan maganganun da za a yi sunayen da suka zo a nan wanda yake sun zo a Buhari ne nan gaba za a kawo wanda yake sun shafi Muslim da Muwatta kuma a hayafu jaddu mikilazin kakan mikirazu jaddu mikilazin yin kakan mikirazu wato mikirazu bin hafsibin a hayafi galibi a hanafu ake cewa a sunaye to amma shi wannan ba a hanafu bane a hayafu ne ba a hanafu bane a hanafu da ha karami ba dugo da kuma ya shi ko wannan da ha karami ne mai dugo da kuma ya ba nuni ba wancan a hanafu da ha karami mara dugo da kuma nuni wannan ko a hayafu da ha karami mai dugo da ya mikra zubnu hafsibin al-hayf al-amiri an abece shi a sulhin Hudaybiya shi wannan mikirazu din a kalahu kuma shi kuma galibi a marwayata an fi cewa aflahu amma akwai guda daya wanda shi ba aflahu bane aka lahu ne da kafi ne ba da fa ba shine kakan Asim ibn Sabit ibn Abi al-Aqlahi wanda sahabi ne yana cikin sahabbai haka suka tsarkake sunan nasa suka bayyana da abin da ya zo a cikin Buhari ya saru ne sai ko Muhammad ibn Bashar daya daga cikin mutum tara wanda duk masu littattafan nan shida sun ruwaya daga gare su Muhammad ibn Bashar ɗaya ne daga cikin mutane guda shida wanda dukkan masu littattafan nan shida Buhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sun ruwaya daga gare su Muhammad ibn Bashar an haife shi hijira ta 150 ya wafata hijira ta 140 shi yasa ya rayu a duniya shekaru 90 to akwai Busurul Mazini da kuma Busurul Sa'id al-Harami da kuma Busurul Ubaidillah su uku sune masu sauna Busur duk sauran inda yazo a marwayata a Buhari bishiru da ba da shin mai ruwa ba da kasarar ba amma idan da kisra ba amma wa'annan su ukun da ramar ba kuma da sun busurul mazini busurul ibn sa'id al-harami wato da kuma busurul ibn ubaidillah shi wato da yake mazini yana nufin abdullahi ibn busirin wanda yake sahabi ne mahaifin nasa ma kuma sahabi ne wanda yake ake dangana shi ga Bazin ibn Mansur kabila Bazin ibn Mansur shi kuma Busur ibn Sa'id shi wannan tabi'i ne sai kuma Busur ibn Ubaidillah shi mutumin Sham ne to ibn Yasarin wato akwai kuma Bushairu da Bashiru da Yusairu to guda biyu Bushairu ne su ne Bushairu ibn Yasarin da Bushairu ibn Ka'ab ba Bashiru bane su Bushairu ne da Tasgiri sannan shi wato su duwa idan guda biyan Bushairu zaka faɗa a sunan su Bushairu ibn Yasarin wanda yake tabi'i ne da kuma Bushairu ibn Ka'ab al-Adawi wanda shi din ma dai tabi'i ne sai kuma ka ce Yusairu akwai Yusairu ibn Amr ko ka ce Usairu wasu suka ce da alhamza ake faɗa wasu suka ce da ya ake faɗa shi wannan wato yana da hadisi a Buhari da Muslim an ce wasu sun ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ko suka ce a tabi'i ne to Abu Basiri Basiru wanda yake daga Banu Saqifin mukabbaru da takabiri Basiru ba Usairu ba akwai kuma Nusairu ibn Abi al-Ash'as Nusairu da nuni ba da baba kuma da siga tasgiri wato shi wannan Abu Basirin din an faɗe shi a sulhin Hudaybiya to shi kokuma nusayrubnu abil ash'as wanda yake da nuni kuma da sigar tasgiri to akwai wato bazzaru bazzaru wanda yake na yahaya wato da kuma yahaya ibn muhammad ibn sakanil bazzaru shi wannan bazzaru din bazzaru ake cewa da zaira da ra haka nan akwai bishru bishru ibn sabit al bazzaru shi ma bazzaru ake cewa haka nan hasan ibn safahin al bazzaru duk wayannan su uku bira da ra ake fada sunan su bazzaru kuna tsareko shi wato ato akwai kuma sauran din marwayata bazzazu ne bazzazu ne da zaira guda biyu haka nan akwai basariyu akwai nasariyu to shi nasariyu shine mai nuni wato akwai malik ibn abdulwahid shine nasariyu ake dangana shi ga nasariyu wato wannan nasariyu din mubtada ne ara malik ibn malik abdulwahid da shine jumlar jawabin ara din nan shine jawabin malik din maf'ulin ara din ne nasariyu mai nuni ya bijira shi ya bijira wa malik dan wato abdulwahid wato malik da abdulwahid su biyun nan duk ayi musu dangantaka da nasariyu to tumai akwai kuma tumai latu da numai latu to shi mai suna tumai latin kunyatu yahaya alkunyar yahaya ce yahaya ibn walih al-ansari al-marwazi to ana masa alkunya da aba tumai la duk sauran kun ba shi ba numai latu ne da nuni to ismu abul haisami sunan abul haisami tayyihanu tayyihanu an tayyihanu ibn malik ibn akike to ga sunan abu salih ko nabahanu shi nabahanu ne nabahanu ne to shi wannan ibn tayyihan din wato sahabi ne sahabi ne babba na manzo sallallahu alaihi wasallam to da ta shi Muhammad ibn Salih tawazziyu to da ta shi Abu Muhammad ibn Salih tawazziyu